kashe ma'izura
yawa
usmaniya
mala umma ku saurara
usmaniya
daga gomba an santa
haka
usmaniya
mala umma ku fuskanta
usmaniya
madafa usman bello
usmaniya
kaude zambadan bello
yawa
usmaniya
in ka so ka ce mega
yayi
usmaniya
girshi ke sarin danga
usmaniya
kai ma ku da hangenka tunaninka
sosai
usmaniya
ka fahimci masoyinka
usmaniya
zaki ci da karfinka
usmaniya
dan bella gidan aiki
usmaniya
kai ta ba su mamaki
usmaniya
sai ku ce gadan garki
usmaniya
haska kasilan jarki
usmaniya
mashi ci mazan yaki
dole
usmaniya
ka kawar da sanduki
Usmaniya
ga gi a gidan zaki
wane
Usmaniya
garkuwa ta ne yaki
Usmaniya
amana maganar yanci
Usmaniya
komai a yi adalci
kashi
Usmaniya
babu nuna bambanci
Usmaniya
ku zo mu je gidan yanci
Usmaniya
mana Usman Bello
yawa
Usmaniya
me ga kake dan Bello
Usmaniya
dan bu kashe mai zura shabara
usmaniya
apa tattaki yan wawa
dole
usmaniya
ba zama da mai ruwa
usmaniya
pdp je fawa
usmaniya
ko ya biyo layi
usmaniya
jagaban mu dan bello
mummi
usmaniya
garkuwar mu dan bello
usmaniya
kaji wai garin aku
usmaniya
haske na garin aku
maza
Bella mazayaki
Usmaniya
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 Usman Bella kuma
yanzu ya gyara anko
kawai la zabi mun samu garzan wakili
Usman Bella kuma
yanzu ya gyara anko
kawai la zabi yau anko da gara ji Usman Bella kuma
kunje haske na anko sarauta
Usman Bello kuma
mallaki na gwanina bani iko na furta
Usman Bello kuma
zan rera waka ta hasken afko kowa ya ji ta
Usman Bello kuma
idan na rera ta kowa ya ji sai ya fahimta
Usman Bello kuma
gunja haske na afko Usmani dan Bello sabta
Usmani Bello kuma
gunda haske na anko
Allah zai biyo yau anko da sabta
Assalamu sallama a gare ku yan gombe jumla
Usmani Bello kuma
na taho yan batun Usmani dan Bello zalla
Usmani Bello kuma
zan batun Usmani ya ku kallo ni jumla
Usmani Bello kuma
mana Usman dan Bello ya tsaye da tuta
Usmani Bello kuma
haske na anko
Allah zai biyo yau anko da gara sabta
Usmani dan Bello giwa gaskiya ta ka haja
Usmani Bello kuma
dan Bello ba ta yi shi gyara magana ta da hunja
Usmani Bello kuma
dan ko ya haska yankin anko ya gara daraja
Usmani Bello kuma
Alhamdulillah zai biyo yau anko ta gara sabta
Usmani Bello kuma
gaje haske na kuma san kace nan a dandiku masu gona ku duba
Usman Bello kuma
dan kasuwa ya fi san kullin ya koma da riba
Usman Bello kuma
mu da siyasa a anko da shamu ya ba mu zaba
Usman Bello kuma
Usman Bello kuma yana halima karanta
Usman Bello kuma
kunje haske na anko Usmani ji a kune ko kuji ni
usman millaku
ai na nufin usman dan bella sunan shi zani
usman millaku
usman millaku da gaskiya yar rabota
usman millaku
kun ji haske na
Usman millaku
dandalin usmani amuna kare koyi
Usman
millaku daga ban wangalaye
Usman millaku
kun ji gwarzan wakilin akko baya karanta
Usman millaku
kun ji haske na abba Usman bella burni kauye kasan wadata
Usman millaku
kun ji haske na anko
Allah na zabi yau yau anko ta kara
tunda har garin anko burni na kira har da kauye
Usman millaku
kuma zama har ma da mata a dindin kai ya waye
Usman millaku
tambayar Usmani ya nike yi a waye
Usman millaku
Usman bella shine daga ba kun fahimta
Usman
Malgena anko
Allah na zabi yau yau anko ta kara tsafta
kamar kare sai ka kauna karan ka jiwa haya
Usman millaku
be abu ka kauce jumuna ce a haya
Usman millaku
kuma zuwa sada kura naji zaki a haya
Usman millaku
Usman bella ne zaki kura ubanta
Usman millaku
Malgena
Usman millaku
kike ta kawar biyan bashi taimako sun ka sawa
Usman millaku
mene da kauye a gonba ka ka bana bashi lamba
Usman millaku
Usman bella giwa ne gware mun fahimta
Usman millaku
balge na anko
Allah na zabi yau yau anko ta kara tsafta
Usman dan bella shi buri shi kullum mu samu
Usman millaku
domin ku dan bella Usman millaku
Usman millaku
Allah wakilin Abuja mai fadin korafin mu
Usman millaku
ajine yake kare haƙin anko baya karanta
Usman millaku
kuma madge na anka
Allah na zabi yau yau anko ta kara tsafta
ba ku ce mun abugo masu kwana da aiki
Usman millaku
ko ku ce ka tafi da kin yi zuna a aiki
Usman millaku
Usman
Usman millaku
men yana kare haƙin akko baya karanta
Usman millaku
haske na akko
Allah na zabi yau yau akko ta kara tsafta
ake ake dare rana amma a yankin mu akko
Usman millaku
Usmani ya taimaka mana ya wuce o osoku
Usman millaku
maganar ruwa ko ina birni da kauye da loko
Usman millaku
maganar ruwa ba hijabi akko duk mun
Usman millaku
halke na
Allah na zabi yau yau anko ta kara tsafta
ilimi a kyauta ne sha anko birni da kauye
Usman millaku
a maza da mata anko mukyale yanye a rauye
Usman millaku
Usmani ya ce muyo ilimin mu duk kai ya waye
Usman millaku
Usmani dan bella yau ilimi gore ya wadata
Usman millaku
kun ji haske na ciki ku haife ku bauta
Usman millaku
nazike na anko
Allah na zabi yau yau anko ta kara tsafta
bangaren titina an shafu da man da laila
Usman millaku
bare ne da kauye a anko ku zo mu je zana nuna
Usman millaku
Usmani dan bella yace inda saura a auna
Usman millaku
ta ko ina mu a anko titina sun wadata
Usman millaku
Nalgena
Allah na zabi yau yau
kai shi baki ta hanni
Usman Mallaku
ya taimako wa ya daura yin shi baki ta hanni
Usman Mallaku
da ko ya tabbata kurar shi sai ta wadata
Usman Mallaku
yiwa haske na anku shahida mutum wani haske na anku
Usman Mallaku
Usman ne dan bella ba shakka ka gyara anku
Usman Mallaku
mai ne da kauye ana ta fadin ka har ma da loko
Usman Mallaku
Usman ne dan bella haske ne duhu yayi karanta
Usman Mallaku
na anku
Allah zai biyo yau anku ta kara zabta
Usman Mallaku mun samu garzan wakili
Usman Mallaku
yanzu ya gyara anku
Allah zai biyo yau anku ta kara zabta Usman Mallaku
kun ga haske na anku
Allah zai biyo yau anku ta kara zabta
kun ga la zabi mun samu garzan wakili
Allah zai biyo yau anku ta kara zabta
mun samu garzan wakili